my personal conviction that only
shugaban kungiyar kasashen yammacin Afrika ta ECOWAS kenan kuma shugaban kasar Togo Mr. Faure Gnassingbé Eyadema da jawabi yayin rufe taron kungiyar da aka yi a nan Abuja inda ke kira yin aiki tare haɗin kai a matsayin wata hanyar tabbatar da samun nasarar muradin wannan kungiya ta ECOWAS tare kuma da samar da albarkacin da ya sauka wurin tabbatar da zaman lafiya da kuma ingantaccen tsarin demokradiyya mai dorewa. Da farko cikin jawabin maraba, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna damuwa dangane da matsalar safarar mutane daga Afirka zuwa Turai.
We should step up dialogue with our European partners in our efforts to jointly.
Ya kamata magantu da kasashen Turai don shawo kan matsalar safarar mutane daga nan Afirka zuwa Turai din da ta shafe mu gaba daya. Hanyar magance waɗannan matsaloli kuwa su ne wanzar da zaman lafiya da tsaro a kasashen mu da kuma yaukaka bunƙasar tattalin arziki mai ɗorewa. Ta haka ne kaɗai za mu iya samar da ayyuka da ma sauran kyawawan yanayi da matasan mu zai zamanto ba su da wata hujjar yin irin wannan haramtaccen balaguro ko ƙaura zuwa Turai mai haɗarin gaske.
We have little or no excuse to embark on the suicidal venture of irregular migration.
Shugaba Muhammadu Buhari, wanda ya nuna gamsuwa bisa yadda tsarin demokradiyya ke kankama a kasashen yammacin Afrika. Kazalika ya yi kira na musamman ga jama'ar kasashen Togo da Guinea-Bissau.
May I also appeal to our Togolese brothers and sisters to continue to embrace dialogue.
Bari na kara kira ga ƴan uwa maza da mata a ƙasar Togo da su ci gaba da rungumar hanyar tattaunawa a matsayin wani ƙoƙarin sasanta bambance-bambancen siyasar su. Don haka ina fatan ita ma gwamnatin ƙasar za ta bayar da ƙofa don a fahimci juna sosai. Dangane kuma da ƴan uwar mu ƙasar Guinea-Bissau, lalle abin damuwa ne ci gaba da kikita kan siyasa a waccan ƙasa. A don haka ina roƙon duk masu ruwa da tsaki a ƙasar su girmama muradin junan su su yi aiki tare don samun maslahar wannan matsala.
Stakeholders in Guinea-Bissau to respect their undertakings in plans to resolve the political impact.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.